Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Daidai lokacin da ake laliban hanyoyin da za a magance matsalar yawaitar aukuwar hararen bindiga a nan Amurka bayan harin da ya halaka yara 19 da malaman su 2 a wata makarantar primary a jihar Texas. Wannan bindiga a jihar Oklahoma ya saki bindige wasu mutane 4 har lahira a wani asibiti dake garin Tulsa. Yau batun da zamu tattauna akai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalu. Madalla Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun gana da iyalan da suka rasa ƴaƴansu a harin da wani ɗan bindiga ya kai a wata makaranta a garin Uvalde dake jihar Texas a ƙarshen watan da ya gabata, inda ya musu ta'aziyyar wannan abin alhini ya kuma kai ziyara makarantar da abin ya faru. Yara ɗalibai 19 ɗan bindigar ya kashe da wasu malaman su 2 yayin wannan hari. A lokacin ziyarar Biden har ila yau ya halarci wata majami'a Katolika wacce gabanin zuwansa aka yi wani taron addu'o'i. Dewa daga cikin mutanen garin na Uvalde sun halarci taron addu'o'in, inda suka yi tararrashin juna kan wannan iftila'i da ya shafi kusan kowa a garin, tare da laliban hanyoyin da za a magance wannan matsala. George, mazaunin garin na Uvalde ne, ya kuma ba da shawara akan yadda za a magance matsalar hararen bindiga a Amurka.
Definitely mental health.
Yace watakila za a iya samar da matakan takaita mallakar bindiga da samar da hanyoyin magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa. Wani al'amari ne mai matukar wuya, ni kaina na mallaki bindiga. Ko da yake George ya ce akwai yiwuwar daukan wannan mataki ya dauki lokaci. Baya ga George, Paul Castillo wanda shi ma ya mallaki bindiga, ya ce lokaci yayi da za a samar da sauyi.
My wife's a teacher at the high school. And
yace ko a makaranta mutum yake bai tsira ba. Matata malama ce a makaranta, kuma ina jiya mata, ka gane abin da nake nufi? Kuma baka san me zai faru ba. Idan dai har zai faru anan, to zai iya faruwa a ko ina.
So, if it happens here, it can happen anywhere.
Cleo Hernandez ita ma a garin na Uvalde take zaune. Ta kuma ce imanin ta shike kara mata kwarin gwiwa, amma duk da haka akwai bukatar gwamnati ta dauki mataki.
We plead with them and all our representatives to listen to.
Tace muna kira ga dukkan wakilai da su saurari abin da mutane ke cewa. Mutanen da suke rasa ƴaƴansu, ya zama dole mu soya waɗannan hukuki. Sai dai a daidai lokacin da waɗannan mutane suke bada shawarar yadda za a bullowa wannan matsala ta yawan harbe-harbe, kungiyar masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga na kammala wani taro da ta shirya a Houston dake jihar ta Texas. Ita dai wannan kungiya na adawa da duk wani mataki da zai takaita mallakar bindigar, kuma tana da ƙarfin faɗa a ji musamman ma a jihohi irin su Texas. Kasa da makonni 2 bayan wannan hari a ranar Laraba da ta gabata, wannan bindiga har ila yau ya kuma harbe wasu mutane 4 a wani asibiti dake garin Tulsa na jihar Oklahoma. Ya kuma jikata wasu da dama. Wani kakakin ƴan sanda ya ce sun tuntuɓi ɗan bindigar a cikin asibitin St. Francis da ke garin na Tulsa cikin ƴan mintuna bayan da aka sanar da su halin da ake ciki. Kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito cewa ɗan bindigar ya harbe kansa bayan da ya kashe mutanen. ƴan sanda sun ce ɗan bindigar ya buɗe wuta a asibitin ne bayan da ya ɗora laifin wani matsanancin ciwon baya da yake fama da shi bayan wata tiyata da aka masa a asibitin. Shugaban rundunar ƴan sandan Tulsa Wendell Franklin ya ce mutumin ya sha kiran asibitin yana musu korafi cewa yana fama da matsanancin ciwon baya tun bayan da aka masa aikin. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tuba batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar. Kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. sai ku rika kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mike O'Sullivan da Julie Ledwith Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.